Those who support of the suspension for 3 months, say aye. Those against, say nay. Suspended for 3 months from all activities connected with the 10th Senate of the Federal Republic of Nigeria.
Yadda shugaban majalisar dattawa Basir Abadio ya sanar da dakatar da Senator Abdul Mingi mai wakiltar doki ta tsakiya har na tsawon watanni uku kenan kan zargin da ya yi cewa majalisa ta yi cushen naira trillion 3.7 a kasafin kuɗin wannan shekara. Sannan ya ce ana amfani da kasafin kuɗi guda biyu ne a yanzu haka. Senator Abdul Mingi dai ɗan jam'iyyar PDP ne kuma shi ne shugaban kwamitin kula da yawan jama'a wato National Population Committee a Turanci. Sannan kuma shi ne shugaban kungiyar sanatocin Arewa a majalisar dattawan. A zaman majalisar dattawan na jiya Talata dai, wannan magana ya ja hayaniya a zauren majalisar, inda aka yi ta musayar yawu da ta da jijiyar wuya har sanata Adeola Olani Leko ya karanta fasarar hirar da Abdul Mingi ya yi da gidan rediyon BBC, inda ya zargin cushen kuma ya ba da shawarar a kafa wani kwamiti na wucin gadi da zai binciki zargin na Mingi. To sai dai sanata mai wakiltar jihar Niger ta Gabas kuma ɗaya cikin shugabannin kwamitin kasafin kuɗi Muhammad Sani Musa ya musanta zargin cushen kuɗin.
A sani na dai mun yi fasin budget ɗin trillion 28 kuma cikin trillion 28 capital ɗin ma da aka yi bai kai yanda ake ta yayyadawa ba. Abin da ya faru a yau a gaskiya zan yi kira ga ƴan uwana ƴan majalisa komin tsacin rai kan wani abu mu san yanda za mu yi magana saboda duk yanda muka jefa magana ma 'yan Najeriya haka za su ɗauka. Ya za a yi a ƙasa kamar Najeriya a ce kasafin kuɗi ne wani mai tunani ya yi tunani mana.
A lokacin da 'yan majalisar ke taska zazzafar muhawara kan tsawon lokacin da ya kamata a dakatar da Abdul Mingi, Sanata Garba Mai Doki daga jihar Kebbi ya sake gyara ƙudurin cewa a dakatar da Abdul Mingi na watanni uku kuma a ba shi dama na neman afuwa. Majalisar ta amince da wannan gyara da Mai Doki ya yi. Sanata Muhammad Amin Dume shi ne babban mai tsawatarwa a ɓangaren masu rinjaye ya tsokaci yana cewa
muna fatan shi zai gane kuskurensa ya rubuto leta na ba da hakuri kuma ya addressing ita BBC da ya yi magana cewa an samu kuskure kuma yana ba da hakuri. Mu za mu ci gaba kuma 'yan Arewa dukkanmu sanatoci fa na Arewa ba wai mun kishi ba ne amma mun dattawa ne. Za mu tsaya wa Arewa su gane. Wallahi ba za mu yarda a cuci Arewa muna nan wannan majalisa ba.
Amma fa duri ya yi kama da mutum. Domin sanata Jaribe Agon Jaribe daga jihar Cross River ta Arewa ya ce wasu sanatoci sun samu naira miliyan 500 kowanne daga cikin kasafin kuɗin na bana amma shi bai samu komai ba. A nan Jaribe ne yake cewa ni ina da tabbacin cewa manyan sanatoci sun samu naira miliyan 500 kowannensu in batun manya ne ni ma babban sanata ne amma ba a bani ba. Abin jira a gani shi ne tsawon lokaci da zai ɗauka kafin Abdul Mingi ya aiko da takardar neman ahuwa ko da yake ya riga ya aiko da takardar murabus daga shugabancinsa na ƙungiyar sanatocin Arewa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.